zaifin wani bako ne halasa hatahun da ya sauka a farfajiyarsu ka annama dini sai ka ce addinin musulunci zaifin wani bako ne halla da ya sauka sahatahun a farfajiyarsu bi kulli karami ga kowane sadauki karami akwai kwalama shine tsananin kwalama shine kwadayi ilala hamli ida izuwa naman nan na makiya su ne kafirai ma'ana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke zafara da kai dauki kan kafirai wato kai ka ce wato irin ka sami mai kwalam mutum mai tsananin kwalama in ya ga nama yaya to haka suke da kwalama izuwa naman kafirai su fi kawo su gama da kafirai sun shimfiɗa musulunci a ban ƙasa shine ƙarami kenan mai tsananin kwalama yawa shine mai shahawa kenan ya juru yana jan bahar hamisi teku shine baharu kenan wata irin teku ta kusurwa guda biyar ma'ana rundunar yaƙi kenan shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan rundunar yaƙi shine nan ya istihara kenan yawa ya ambace ta da cewa bahar hamisin teku ce wadda take mai kusurwa biyar abinda sa aka kira rundunar yaƙi da kusurwa biyar kasan za su za a fita yaƙi ba wai da haka ake dunkuma rududu kawai a fita ba ana kasa rundunar ne ga wato kamar gida biyar akwai muqaddimatul jaysh wanda su ne a gaba akwai saqatu wanda kuma su suna tsayawa a baya ne akwai maimana wannan ɗan dama kenan akwai maisara su ne masu tsayawa a hagu to akwai kuma qalbul jaysh su kuma su ne wanda suke tsakiya wannan wata dabara ce ta yaƙi wanda haka sahabbai suke yi wani zubin kujewa ko ana yaƙi sakamakon misali su muqaddama sun shiga suna yin yaƙi to wani zubin aka yi canji su maimana suka koma gurin su muqaddama din su kuma suka dawo don su za a iya rona da kafirai da wannan sai su ɗauka ko wata rundunar ce ta faɗo musu an fahimta yawa shine yake cewa ya juru yana jan bahar hamisin teku ta kusurwa guda biyar shine rundunar mai girma kenan fauka sadi hakan abur asaman kuma wanda suke mai ninkaya ma'ana su ne takaru kenan wanda suke tafiya a ƙasa wanda dakaru wanda suke dakaru masu tafiya a ƙasa shi yasa yace sadi hatin saman wanda suke masu ninkaya yarmi shi wannan tekun yarmi yana yin jifa yana jifan kafirai da me yake jifan su bi maujin da wata igiyar ruwa wata irin igiyar ruwa minal abdali tasadaukai yarmi shi tekun yana jifa bi maujin da wata igiyar ruwa minal abdali tasadaukai multadin wanda yake mai halakawa yawa duk inda ya tunkara ya haɗu da wasu kafirai sai ya gama da su an fahimta wannan yana faɗan irin kuwa ta manzon Allah ne yawa ya fito ya bayyana shi kadai manzon Allah ya bayyana a duniya shi kadai saboda wata hikima ta Allah tun kafin manzon Allah ya bayyana a cikin duniyar nan sai Allah ya ɗauke masa mahaifinsa don karma a ga cewa ko mahaifinsa ne ya taimaka masa saboda an san yadda duk inda uba yake za ga ɗa yana taimaka wa ɗa gurin cimma manufa a rayuwa to shi manzon Allah saboda Allah ne ya tsaya masa sai aka ɗauke mahaifiyarsa mahaifinsa da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara shida ita ma mahaifiyarsa sai da Aminatu ubangiji sai ya ɗauke ta manzo Allah sai zama yana tare da Abdul Muttalibi mutum ne mai girma dattijan kirki wanda Quraishi ma a lokacin suna wato karkata zuwa kan ra'ayinsa shi Abdul Muttalibi to shi ma sai Allah ya dauke shi to da Allah sai ya zama yana tare da Abu Talib Abu Talibin ya so manzon Allah ya so annaba hayye wa fashi kuma ya tafi da soyayyar annabi to amma saboda wata hikima ta Allah Abu Talibin ya aiki ya rufe lokacin aiki har lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam aka kusan shekara 50 Abu Talib yana nan lokacin da kafirai suke kan adawa ga musulunci ubangiji sai ya dauke Abu Talib da kashi shi kadai ya fito sai da tunkar da duniya gabaki daya sai da duk duniya ta biyu zuwa ga annabi sai da ya zama tun daga nan in kai gabacin duniya daga nan har ka tsinkare inda karshen maraya yake in kai yamma har karshen maraya ka hadu da teku gabaki dai ba inda a dan lokuta kadan ba inda aikin manzon Allah bai ciwaye ba duk duniya sannan bayan wannan kuma wayanda ma ba mutane ba sai da suka bi zuwa ga kiran manzon Allah kuma ya fara kiran shi kadai wasu an tunkurar da su sun bi zuwa ga Allah ta hanyar yaki shi ne nan yadda shi musu ya kawo wasu ta yaki tukunna sai da aka yaƙe su aka gabba tukunna sannan suka shigo musulunci wasu kuma an musu ne ta hanyar ba da dukiya wasu kuma kyakkyawar ma'amala kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah ita janyo su zuwa ga musulunci yanzu kamar mutumin nan da ya zo masallaci yana shigowa masallaci ya buɗe al'awar sa sai fitsari ya kama fitsari sabis kai Allah ya ce da kunsu kyali shi sai da ya gama bawulin sa tukunna manzon Allah ya umarni da ego ruwa a zo a zuba a wajen yace ai ko an aiko ku ne domin ku dinga sauƙaƙawa mutane ba wai ku dinga tsananta mutane ba wannan ya ji daɗi yace Allahumma al'arhamni wa muhammadan yace Allah ka ji kaina da shi gaba wala tarham ma'ana ahada yace bayan mu Allah ka kai kowa rahama kaga daɗi ya ji kyautatawar da aka yi masa har ya faɗi haka wannan ya tashi zuwa ga musulunci da irin wanda ga sunan irin su Safwana da sauransu wanda dukiya ce su sa suka dawo zuwa ga musulunci wasu kuma sai da sauka takobi tukunna sallallahu alaihi wasallam shi sa shi manzo Allah bashirun ne kuma nazirun ne yawa yana cewa ana naziru al-ulyan sallallahu alaihi wasallam shike ne sai kuma wanne sai kuma Thank you.